daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 31 a birnin Yamai dake jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niya dake birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 16 ga watan Mayu 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Hadiza ba mu kanin labarai.
Ana sa ran a yau Alhamis shugaban Amurka Donald Trump zai sanar da wani tsari wanda aka dadi ana jira game da batun shige da fice a Amurka. Gwamnatin sojan ƙasar Sudan ta dakatar da tattaunawar da take yi tsakaninta da shugabannin fararen hula masu zanga-zanga kan batun gwamnatin wucin gadi bayan da aka raunata akalla mutane 8 a wani rikici da aka yi da jami'an tsaro a Khartoum a jiya Laraba.
Kanin labaran kenan. To ko me babban hafsan sojin Najeriya ke cewa?
Eh, da gaske ne akwai wannan barazana da yayin kungiyar Boko Haram ke mana, amma muna ba su kashi duk da cewa har yanzu suna nan wajen kai hare-hare kan jama'a da ma jami'an sojanmu.
Muna tafa da ƙarin bayani. A jihar Bauchi, ko me mutane suke cewa dangane da wasu dokoki da majalisar jihar ta amince da su?
Gaskiya ba a yi wa jihar Bauchi adalci ba a wannan gaba da ake ci. Abu ne da ya kamata gwamnati ta zama ci gaba ne, ba kuma koma baya ba.
Sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar za ta gabatar, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ana sa ran a yau Alhamis shugaban Amurka Donald Trump zai sanar da wani tsari wanda aka dadi ana jira game da batun shige da fice a Amurka. Wannan tsarin zai sa hukumomi su daina mayar da hankali kan masu neman shiga kasar saboda suna da dangi ko kuma wani dalili da ya shafi neman agaji. Yayin wata ganawa da yayi da manema labarai gabanin sanarwa da shugaban Trump zai yi da tsakar rana a yau, wani babban jami'in gwamnatin Trump ya ce shirin zai taimaka wajen karfafa tsaro akan iyakoki da kuma samar da sahihin tsari. Yana mai cewa lamarin zai zama na gogayya ne. Wannan tsari na Trump zai bar adadin masu katin izinin zaman kasar na dindindin wato masu green card akan miliyan 1.1, amma kuma zai fi mayar da hankali kan yadda ake bada katin izinin zaman kasar, inda zai fi bada fifiko ga mutanen da ke da wata kwarewa, masu ilimi da ke da yayyuwar samun aiki ko kuma zuba hannayen jari a Amurka, a maimakon a ce ana duba dalili na dangantakar da ke tsakanin dan Amurka ko kuma wata bukata ta neman agaji. Gwamnatin sojan ƙasar Sudan ta dakatar da tattaunawar da take yi tsakaninta da shugabannin fararen hula masu zanga-zanga kan batun gwamnatin wucin gadi bayan da aka raunata akalla mutum 8 a wani rikici da aka yi da jami'an tsaro a Khartoum a jiya Laraba. A yau Alhamis, General Abdul Fattah al-Burhan ya bayyana cewa an dakatar da tattaunawar har na tsawon sa'o'i 72 a sanadiyar harbe-harben da aka samu wanda ya daura laifi akan masu zanga-zangar da suka cire kariya da suka saka a manyan hanyoyin babban birnin kasar. A farkon watan da ya gabata ne aka dasa waɗannan kariyan a lokacin da aka fara zaman dirshin wanda ya jirkice ya koma zanga-zangar neman dadaddan tsohon shugaban kasar mai mulkin kamakariya Umar al-Bashir ya sauka daga mulki. A ranar 11 ga watan Afrilu, sojoji suka kawo ƙarshen mulkin al-Bashir, amma duk da haka masu zanga-zangar suka bijire suka yi kawar da kariya tare da ci gaba da zaman na dirshan, suna neman sojoji su miƙa mulki ga gwamnatin farar hula. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na birnin Amurka a nan Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce babu wani fada na cikin gida da ke faruwa game da manufofinsa a gabas ta tsakiya yayin da aka ci gaba da tada jijiyar wuya da Iran inda ya ce yana da tabbacin Iran za ta so ta hau teburin tattaunawa nan da ba jimawa ba. Trump ya yi tsokaci ne kan wasu rahotanni da jaridun Washington Post da na New York Times suka wallafa waɗanda suka ce ana samun sabanin ra'ayi tsakanin jami'in gwamnatinsa waɗanda suke ganin cewa Iran na shirin ɗaukar matakai na kai hari kan sojojin Amurka da kuma wasu jami'an gwamnatin ciki har da wasu ƙawayen Amurka a nahiyar Turai waɗanda suke gardamar cewa matakan da Iran ke ɗauka na ramuwar gayya ce. A shekarar da ta gabata, Trump ya yanke shawarar janyewa daga wata yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da ke takaita shirin mallakar makamin shi na nukiliyar Iran don a sassautawa Iran ɗin takunkumin da aka sanya mata. Ya kuma ɗauki wasu sabbin matakai da suka shafi fannin man da take sayarwa da kuma fannin hada-hadar bankunanta da zummar ganin ya sauya irin halayen da gwamnatin Iran ke nunawa waɗanda Amurka ke adawa da su. Hukumomin Amurka sun haramtawa shahararren kamfanin ƙasar China Huawei ƙera wayar salula mai ƙarfin 5G a nan Amurka. Kana sun ja hankulan sauran ƙasashen duniya game da barazanar tsaro da kamfanin ke tattare da shi. Ajiya Laraba ne shugaban Trump ya rattaba hannu akan wata doka da ta haramtawa kamfanonin sadarwar Amurka amfani da duk wasu na'urorin da kamfanonin da ke barazana ga ƙasar amfani da su. Dokar da wadda ta sa aka ayyana dokar ta ɓaci ita ce matakin farko wajen kawo ƙarshen amfani da kayan kamfanin na ƙasar China na Huawei. Shi dai kamfanin na Huawei bai nuna wata alama ta janyewa ba, sannan kamfanin ya ci gaba da ƙoƙarin shawo kan masu sukarsa inda ya riƙe kore zargin da ake yi cewa yana tattare da barazana ta tsaro. Kamfanin ya kuma ce zai daina harkokin kasuwancinsa bidda aka tilasta mai rike leken asiri akan kwastomominsa, inda har shugaban kamfanin Lian Hua ya amince ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya ta kin yadda da ta yi na leken asiri. Jihar Missouri ita ce jiha ta baya-bayan nan a jihohin Amurka da ta amince da dokar hana zubar da ciki lamarin da ya assasa fafatukar da 'yan jamhuriyar Republican magoya bayan dokar ke yi, wanda suke fatan zai kai ga soke dokar da ta amince da zubar da ciki a shekarar 1973. Da safiyar yau Alhamis, Majalisar Dokokin Jihar, wacce ke tsakiyar yammacin Amurka, ta amince da dokar da yawan ƙuri'u 24 da kuma ƙuri'u 10 da suka nuna adawar su ga dokar wacce ta haramta zubar da ciki da ya haura makonni 8. Sai dai dokar ta tsame mutane da yanayi na rashin lafiya ya nema su zubar da juna biyu, amma ta hana zubar da wanda aka samu sanadiyar wani yayi wa ƴar uwarsa ciki ko kuma wacce aka yi wa fyaɗe. Yanzu haka ana jiran Majalisar Dokokin Jihar, wacce 'yan Republican ke da rinjaye, su amince da cikakkiyar dokar kafin a miƙa ta ga gwamnatin jihar Mike Parson, wanda shi ma ɗan Republican ne, domin ya rattaba hannu a kai. A dai jiya Laraba, gwamnatin Parson ya nuna goyon bayansa ga ƙudurin dokar, amincewa da wannan ƙudurin dokar na zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan da gwamnan jihar Alabama, wanda shi ma ɗan Republican ne, ya rattaba hannu a kan irin waɗannan doka wacce ke haramta zubar da juna biyu.
To yanzu kuma sai fagen rahotanninmu, kuma za mu fara ne da Najeriya, inda babban hafsan sojan ƙasar Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai ya ce yana ganin rigingimun da suke faruwa a ƙasar na tashe-tashen hankula tsakanin manoma da makiyaya, garkuwa da mutane, akwai hannun 'yan siyasa a ciki. Babban hafsan sojan ya bayyana haka ne a lokacin da yake karɓar baƙuncin kwamitin harkar soja na Majalisar Wakilan Ƙasar a garin Maiduguri. Ga rahoton da wakilinmu Haruna Daudobi ya aiko mana daga Maiduguri.
The threat posed by the Boko Haram terrorists is quite real, and they've been dealt with despite this they are still.
Yace eh da gaske ne akwai wannan barazana da yayin kungiyar Boko Haram ke mana amma muna ba su kashi duk da cewa har yanzu suna nan wajen kai hare-hare kan jama'a da ma jami'an sojan mu ai zakan kamar yadda duk muka sani yayin kungiyar Boko Haram suna nan suna arcewa amma bisa dabi'an na ta'adda a kodi shi zai su ya nuna cewa yana nan kisa suke irin wannan aika-aika da suke a yanzu hakan amma wannan ma nan da dan lokaci zamu kawo karshen su ya zaka muna nan kan gaba wajen wannan yaki kuma zamu ci gaba da bin su duk inda suka shiga sai mun ga mun kawo karshen su baki daya.
Generality of Nigerians, especially those in the northeast, know the importance of the presence of the military here.
General Burete yace mafi yawan yan Najeriya musamman ma waɗanda ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya sun fahimci muhimmancin soja a wannan shiya da magudumawar da muke bayarwa wajen tabbatar da damarwar zaman lafiya.
The myriads of security challenges we are facing right now in the northwest, the north central, in other parts of the country, I want to believe, and rightly so, it's a fallout of the just concluded general elections. There are several political interests, so politicians in particular, whom saw their defeat.
General Burete yace matsalolin da muke fuskanta yanzu haka a wasu sassan arewacin Najeriya, musamman ma a shirin arewa ta yamma da arewa ta tsakiya da ma wasu bangarorin kasar nan. Ina da tabbaci kuma na gani cewa wasu al'amuran ne ke gudana na sakamakon zaɓuɓɓukan da aka kammala a kasar nan. Yace akwai wasu al'amuran siyasa da ma ƴan siyasan kansu waɗanda ba su samu nasara ba, shi yasa suke so su ɗauki fansa wajen ɗaukar nauyin waɗannan ayyukan ta'addanci, kama da haddasa rikicin manoma da makiyaya. Akwai alamu masu ƙarfin gaske da cewa akwai batun siyasa a ciki, kai har ma da batun garkuwa da mutane. Don haka ina so yin amfani da wannan dama in kira da ku ƴan majalisu su sa ido akan wannan batu, kuma ya kamata ƴan siyasa su duba batun ƙasa a koyaushe kafin su kawo batun da ya shafi ƙashin kansu. A cewar babban hafsan sojan ƙasar Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Burete, wannan kwamiti da ya karkashin jagorancin Honorable Shaul su kuma ziyarci asibitin soja da ke Barikin Mai Malari da makabartan soja inda suka ajiye fure na nuna alamun girmamawan sojojin da suka kwanta dama sakamakon wannan yaki da ake ci gaba da yi da yayin kungiyar Boko Haram. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu. To daga jihar Borno kuma bari mu leƙa jihar Bauchi, inda aka samu rarrabuwar kawuna a majalisar dokokin jihar dangane da wasu ƙudurori da gwamnan jihar Mai Barin Gado Muhammad Abdullahi Abubakar ya buƙaci majalisar da su amince da su, da suka haɗa da ƙirƙiro da sabbin masarautu da kuma soke kotu ta musamman da za ta binciki gwamna idan ya kammala wa'adinsa. Daga Bauchi ga rahoton da wakilin Abdulwahab Muhammad ya aiko mana.
Kamar yadda bincike ya nuna, dokokin sun hada da na ƙirƙiro da sabbin masarautu da dokar da ta soke izinin da gwamna yake da shi don binciken gwamna a ƙarshen wa'adin mulkinsa, sai kuma dokar da 'yan majalisar ke son aiwatarwa don a rinka biyan su kuɗaɗen fenshon na wata-wata a ƙarshen zamansu a majalisar. Ko da shike ba a gabatar da wannan batu a ƙwaryar majalisar ba, mataimakin shugaban masu rinjaye a majalisar Abdullahi Abdulkadir shi ne ya karanta ƙudurorin da gwamnan ya aiko da su domin su amince masa.
Daga wajen gwamnati ne aka turo su, ni ne na gabatar da su.
Menene yake so a cimma?
To dokoki ne, kamar yadda in ka san aikin mu shi ne need of good governance, ya rage wa majalisa ta duba ta ga ya yi daidai da abinda take tunanin ra'ayin jama'a ko bai daidai ba. To abinda kuma ake
akan kun ga ya yi daidai da abinda al'ummar jihar Bauchi suke bukata?
Eh, to tun da an yi fasin nasa ana ganin ya yi mana kenan.
Akwai wanda suke ganin wannan kuduri tankar za ku jefa gwamnati mai shirin shigowa kenan takaddama kenan da jama'a, me za ka ce a kai?
Ni ina ganin babu wani takaddama da jama'a akan wannan al'amari.
Soke wannan hukuma ta bincike, wasu suna ganin cewar ƙaiƙayi ne ke neman komawa kan mashekiya.
Kamar yadda na gaya ma, ita damar wannan buƙatar na wannan doka shi wannan gwamna ne ya kawo mana ita a baya, muka yi duba muka amince mishi a kan wannan doka na kotu na musamman ɗin.
Sai dai a ɓangaren masu adawa da ƙudurorin sun ce samsam ba a doka ba, kamar yadda ɗan majalisa da ke wakiltar mazaɓar Lere Bula Muhammad Aminu Tukur ya yi bayani a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho.
da na fada a kayan masarautu. Sabuwar gwamnati da kuma wanda duk abin bai masa dadi ba na iya zuwa kotu a dakatar ta yadda wannan gwamna mai tafiya ba zai iya aiwatarwa ba. Sannan doka da suka rushe wanda ya bada umarnin ya bada karfi wa gwamnatin da za ta gushe ta bincike gwamnatin da ta gabace ta, wannan su sani suna aikin banza ne.
Ji cewar wani masharhanci comrade Abdullahi Koli ya ce wannan abu neman hada rikici ne tsakanin gwamnati mai cewa da ko mai shigowa.
Wannan abu da maganar sarakuna da maganar wannan doka da za ta hana dama a binciki gwamnati, sannan da kuma maganar sabuwar cewa ba su sabon fensho ko gratuity, to gaskiya ba a yi wata harkoci adalci ba a wannan gabar da ake ciki. Abu ne da ya kamata gwamnati ta zama ci gaba ne ba kuma kuma baya ba. Ba mu son jihar Bauchi ta zama fada ne tsakanin gwamnati sabuwa da tsohuwa a kowane lokaci, a samu abin da zai zama mai amfani wa al'ummar jihar Bauchi.
Har ila yau na ji ta bakin wani mai sarautar gargajiya dangane da samar da wannan kuduri.
Kirkiro sabbin masarautu da aka yi wannan abu ne mai daɗi, amma kuma an kirkiro sabbin masarautu amma kuma waɗansu wanda da suke ciki kuma ba a maida su ba, waɗansu za su yi kuka, waɗansu za su yi dariya, to wannan shi ne kawai babban abin nan ɗin.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. To yanzu kuma ga Hawa Umar da shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraronmu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki, wanda masu iya magana suka ce babu mai fishi da ke. Lalle kuwa sun yi gaskiya. Sunana Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan zazzabin typhoid, wato typhoid fever a Turanci. Typhoid wata nau'i ne na cuta da ake samun ta sanadiyar kwayoyin cuta da aka fi sani da Salmonella typhi. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barkanmu da wannan lokaci.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan cutar zazzabin typhoid?
To zazzabin typhoid wata cuta ce da kwaya jinsin bacteria daga dangin Salmonella ke kawowa, kuma tana zuwa ne da zazzabi mai zafi wanda yake ta'azzara duk kwana da ya gabata, sannan kuma tana da alaka da abin da ya shafi ciki da yan hanji. Wato mai zazzabin, bayan zazzabi da ciwon kai da ciwon jiki, kuma zai samu ko kwanaki bai samu yayi bayan gida ba, ko kuma yayi gudawa, ko kuma ya samu ciwon ciki, bayan wani dan lokaci kuma zai iya ya zama yan hanjin sun samu matsala, suna zubar da jini ko kuma su huje.
To likita, me ke haddasa wannan kwayar cuta daga kira Salmonella typhi?
To ita wannan kwayar cuta akan dauke ta ne yawanci ta abinci ko abin sha, wato misali abincin da ya samu kwayar cutar ta shiga, ko ta hanyar gurbata abincin, ko kuma abin da aka zuba abincin a ciki, ko kuma ta kayan marmari, ko ta abin da shafi kamar ƙwayan kaji ko nama wanda ba a yi dafa shi da ya kamata ba, ko ta ruwan sha da ya samu matsala, ko kuma wanda yake da typhoid ɗinnan misali da shi a hannun shi bai wanke hannu bayan amfani da bayan gida, a gaisa da shi mutum ya taba a hannun shi kuma bai wanke hannun ba ya ci, kenan dai za a dauke ta ne ta baki ko ta sha ko ta ci ko ta makamantan haka.
To likita, menene alamun wannan cuta?
Yawanci alamunta kamar yadda sunan nata Turanci ake cewa typhoid fever, alamun zazzabi ne, kuma zazzabin nan idan ya fara na yau to na gobe ya fi na yau tsanani, har akan kwatanta shi da misalin kafar bene, wato kwanaki na karuwa tsananin zazzabin yana karuwa, kuma zazzabi ne mai zafin gaske, kuma akwai ciwon kai, ciwon jiki da ciwon gabobi, sannan ciwon cikin nan da muka yi bayani a baya.
To likita, suwa suka fi barazanar kamuwa da cutar typhoid fever?
Kusan kowa yana da barazanar kamuwa da ita. To amma mutanen da suke zaune a kasashe irin wanda basu wanda basu da karfin tattalin arziki suke da matsala da wurin ruwan sha da kuma abin da ya shafi tsafta, yawanci sun fi samun wannan matsala. Sannan a cikin mutane yara da wanda suke da cutar da ke karya garkuwar jiki, da misali abin da ya shafi irin cutar sickle cell wato sickles kenan, wanda garkuwar jikin su bashi da kwari, to wannan kwayar cuta tana ta'azzara a cikin irin waɗannan mutane.
Cutar zazzabin typhoid tana daukar lokaci ne a jikin dan adam kafin ta bayyana?
To idan mutum ya dauki kwayar cutar takan iya daukar dan lokaci kafin ta bayyana, misali sati biyu ko abin da ya kasa, mafi yawanci dai cikin sati biyu takan nuna kafin alamun cutar su nuna. Sannan akwai waɗanda bayan sun yi cutar kuma kwayar cutar na iya zama a cikin abin da a turanci ake kira gallbladder, sai kasance daga lokaci zuwa lokaci tana fitowa daga wannan gallbladder na dan koren abu da yake wajen hanta, sai kasance tana fitowa daga lokaci zuwa lokaci, ko ya kasa yadda ita ya yada ta cikin al'umma, ko kuma shi kankan shi din in ta fito din ta saki kawo masa matsala.
Yaya hatsarin cutar zazzabin typhoid yake, musamman ma idan ba a dauki matakin da ya kamata ba kuma akan lokaci?
To tana da hatsari matuka, saboda cuta ce da take iya shafar kusan kowane bangare na jiki. Tana iya shafar kwakwalwa, tana iya shafar zuciya, tana iya shafar kusan ko ina, koda da ko ina. Babbar illar da aka gani shine yan hanji, inda tana iya kawo mutum ya rinka zubar da jini saboda ta lalata yan hanjin ko ta huda yan hanjin. Kuma wani lokacin hudan nan ba guda ɗaya bace, hudoji ne, sai ya zama kashi yana shiga inda bai kamata ya shiga ba kenan a ciki. Irin an samu irin wannan matsala in ba dau mataki ba, mutane da dama sukan mutu cikin wani dan kankanin lokaci saboda wannan matsala.
To likita akan warke bayan an shafa ma da cutar?
Yawanci da an samu wannan cuta aka dauki matakin da ya kamata a dauka insha Allah cikin dan lokaci, mafi yawanci sati biyu haka abin da ya zuwa sati uku, in an yi magungunan da ya kamata a yi mutum ya kan warke ya zama ba tare da matsala ba. Sai yan kadan da za su iya idan kwaya ta zauna a cikin waccan abin da matsarma ina jin Hausa ake kiranta, wato wani dan koren abu da yake wajen hanta. To sai irin waɗannan wanda suke daukar ta zuwa tsawon lokaci, in ba haka ba da an yi maganin da ya kamata cikin dan lokaci kankani sati biyu zuwa uku insha Allah ana warkewa.
To likita, ita kwayar cutar tunda ka ce tana rayuwa a ruwa ko abinci ko abubuwa makamantan haka, shin tana daukar lokaci ne kafin ta mutu a waje, ko kuma ita kwayar cuta ce da ba ta ma mutuwa?
Takan dauki lokaci gaskiya kafin ta mutu, shi yasa take da saukin zagawa cikin al'umma, shine babban illata. Takan iya zagawa cikin al'umma kuma tana dadewa a waje kafin ta mutu.
To likita, tunda cuta ce wanda aka san tana da hatsari kuma da saukin dauka, akwai wani rigakafi da ake yi domin kare kai daga kamuwa da zazzabin typhoid?
To akwai rigakafi kala-kala. Na farko wanda kuma shine ko da yaushe kusan a duk cututtukan da muka magana a baya, shine tsafta jiki da ta abinci da ta wurin zama. Misali idan ya kasance bayan gida an kare shi yadda ba zai hadu da ruwa ba ko abinci, ta hanyar gina masa yadda za a yi mai marfi, ta hanyar a kasance ba a yin bayan gida a waje yadda zai iya haduwa da tafki ko rafin da ake shan ruwa ko cikin rijiya da ake shan ruwa, ko ta kwatami, saboda zaki ga layin ruwan famfo, pipe din famfo ya fashe kuma cikin kwatami yake. To da an dauke ruwa sai ruwan kwatamin nan ya koma cikin ruwan famfo, da an dawo da ruwa sai ya tura shi kuma cikin gidajen mutane. To idan aka dauki irin waɗannan matakai na kare ruwan da ake sha da abinci da irin kayan marmari da irin su salad da sauransu, ana wanke su kamar yadda ya kamata, sannan wanke hannu duk lokacin da aka amfani da bayan gida da kuma duk lokacin da za a ci abinci, sannan a kare abubuwan da ake zuba abincin irin su plate da chocolate da sauransu, an wanke a sa su dan cikin wani abu a rufe yadda kuda ba zai hau kansu ba, tunda zai iya taba bayan gida ya zo kuma ya hau kansu. To waɗannan hanyoyi za su taimaka matuƙa wurin kare wannan cuta. Sannan akwai allurar rigakafi da ake yi wanda daga dan shekara biyu abin da ya sama, wannan allurar rigakafi ana yin ta duk bayan shekara uku zuwa biyar. So ko da an yi wa mutum kenan bayan shekara uku zuwa biyar da buƙatar a maimaita ta, in aka ɗauki waɗannan matakan insha Allah za a samu saukin wannan cuta.
To likita, cutar zazzabin typhoid cuta ne da take zuwa da zazzabi, wato alamunta yana kamanceceniya da wasu cututtuka, akwai wani gwaji na musamman da ake yi a asibiti domin a gane lalle ita wannan zazzabin typhoid ne?
lallai tana yin kama da cututtuka da dama. Daya daga cikin su shine zazzabin cizon sauro wanda yake kuma akwai shi sosai a cikin al'ummarmu. Gwajin da ya kamata a yi a asibiti gaskiyar magana shine mafi yawancin asibitocinmu musamman a kasar nan tamu ta Najeriya da sauran kasashen da masu tasowa shine wani test da ake yi Waddle test. Mafi yawancin lokaci mutanen da ake cewa suna da typhoid saboda wannan test ba gaskiya bane. Kuma ana iya yi wa wanda yake da typhoid din ta nuna babu. Saboda haka ba wani gwaji ne da ya kamata dogara akan shi ba. Gwajin da ake yi a tabbatar da wannan cuta shine a gwada bayan gidan yadda za a iya ganin kwayar wannan cuta wato abin da ake cewa stool culture a turance ko a gwada fitsari ko a gwada jini shi ma a mai culture. Wannan gwaji yawancin su idan an yi kan dauki kamar kwana uku kafin a sami sakamako. To amma shi likita idan ya ga mara lafiya ya saurari labarin nan na mara lafiya da yanayin yadda zazzabin nan yake da kuma wasu alamu da zai gani a jiki da alamun da zai gani a cikin jinin to zai iya gane cewa wannan zazzabi ne na typhoid fever. Amma a kasan mu ina fada miki mafi yawancin mutane da sun je sai a dan dauki jinin su sai a musu dan abin da ake cewa Delta sai a ce kana da typhoid ko baka da typhoid a baka maganin da baka bukata. Matsala ce sosai da fatan masu kula da harkar lafiyar al'umma su dauki mataki akan wannan saboda akan sa mutane akan magungunan da ba sa bukata wani lokacin kuma cutar ta zo a kasa magane ta.
Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Lawan Musa Tahir.
Sai kuma ni Hawa Umar da na shirya ni gabatar nake fatan mu kasance lafiya.
A gaida Hawa Umar. Masu sauraro kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogon mu ke cewa karfe 11 na safe da minti 26. Yanzu kuma sai nasihar azumin watan Ramadana.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sunana Muhammad Inuwa Abdul Karim. Lalle ya kamata dukkan musulmi ya kaurace ma maganganu waɗanda ba su da kyau koko ba su da amfani. So da yawa waɗansu firarrakin suna rage ladan azumin, waɗansu kuma har ma su kan sa ma ladan ga zama to kwata-kwata mutum bai da ladan azumi. Ya inganta hadisi, Manzala sallallahu alaihi wasallam yace wan lam yada qawla zur wal amal bihi to falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amu wa sharabu. Duk wanda ba zai daina maganan ƙarya ba ko shedan ƙarya ko aiki da ƙarya ba to Allah bai da buƙatar ya daina ci ko ya daina sha. Bima'ana Allah bai buƙatan azumin shi. Wannan bangare na farko kenan. Bangare na biyu, banda yawan cin naman mutane firarraki marasa amfani wannan ya wuce ko an zauna a dauko firan wani, a dauko firan wani, irairen firan da muke kiran su cin naman mutane. Waɗannan ba su da kyau. Kuma abuwa ne da ya zamto ko ko ya wajaba ga dukkan mai azumi ya zamto ya kaurace musu. Sannan da gaske kuma yawan firan marasa amfani. Ka samu mutum kawai ya zauna ko ya ta kallace-kallace waɗanda ba su da fa'ida. Ko ya rinka jin wani abu wanda jin shi din baya kawo samun lada, sai dai ma samun zinubi ko kuma ya zamto alal akalli ya bata lokacin shi a banza. Daga ciki sannan kuma musamman alaka ko daga ma'aurata ya kamata su nisanci alakoki ko kuma mu'amalan da zai saka su cikin samun matsalan azumin ko ma ya lalata azumin gabaki daya. Da yayin mutane suna sakaci da irin wannan yanayin a lokacin da mutum yake azumi aka samu makawar ma'aurata amma ba sa kokarin kiyayewa. Waɗannan ga ma'aurata kenan to ballantana kuma waɗanda ba ma'aurata ba sai ka samu suna fira, suna chatting, suna irairen waɗannan abubuwan da kuma kila ana maganganun da basu dace ba. Lallai waɗannan suna ababe kaɗan daga cikin abin da ya kamata ko ya wajaba lallai mai azumi ya kaurace musu. Muna fata Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya sanya mu cikin waɗanda za su aikata abin da yake so ya yadda da shi kuma ya datar da mu duniya da lahira ya karɓa mana ibadun mu.
Madalla kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice.
Ran a yau Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump zai sanar da wani tsari wanda aka dade a Najeriya game da batun shige da fice a Amurka. Gwamnatin sojan kasar Sudan ta dakatar da tattaunawar da za ta yi tsakanin ta da shugabannin fararen hula masu zanga-zanga kan batun gwamnatin wucin gadi bayan da aka raunata akalla mutane 8 a wani rikici da aka yi da jami'an tsaro a Khartoum.
To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger kamar da Chadi wato 8:30 agogon Ghana inda zamu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin da Tadi Abaji da ya hada shirin sai kuma ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa huta lafiya.